أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwan musulmi, muna ƙara jaddada godiyanmu ga Sarki Allah wanda ya halicci kowa da komai, ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar mu ta musulunci, darussa masu ɗimbin albarka waɗanda suke fahimtar da mu aƙida mai kyawu wadda za mu fuskanci addinin mu don mu gyara ayyukan mu, gyara ibadun mu, mu samu tsira a wannan duniya din kuma mu samu tsira a ranar lahira. Muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu fahimta mai kyau domin gane addinin shi kuma ya ba mu shiriya har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Idan masu kallon mu da sauraron mu basu manta ba, muna cikin bayanin sifofi na aiki bayan mun ƙare bayanin sifofi na zati, waɗanda mun kawo ƙarshe kusan sifa ta ƙarshe wadda muka zaɓa, ita ce sifa ta huɗu wadda ake ce masifar as-sidq, ma'ana gaskiya. Allah subhanahu wata'ala mai gaskiya ne. Wannan shine darasin mu wanda zamu tashi a yau, muna ƙare shi, zamu fara zancen sifofi waɗanda ake ce ma sifofi as-salbiyya, as-sifat as-salbiyya, waɗanda dole ne a kore ma Allah waɗannan sifofin. To, da farko kamar yadda muka fara shin hida cikin wannan jawabi namu, za mu fara da kalmar gaskiya. Allah mai gaskiya ne. Kusan wannan kalma ɗin kowa ya tabbata, in ka ɗauko tun daga masu tunani na addini da sauransu, da wuya ka samu wanda bai ce akan Allah subhanahu wata'ala mai gaskiya ba ne. Za mu gani cewa littattafan Allah subhanahu wata'ala, in ka lura, Lauhul Mahfuz ne, Al-Qur'ani ne, hadisi kudusi ne, kai duk abin da ya shahizance na Allah subhanahu wata'ala cikin littattafan da suka wuce na annabawa daban-daban. In ka ɗauko annabi Musa ne, in ka ɗauko annabi Isa ne, in ka ɗauko annabinmu ne, annabin rahma salawatu rabbi wa salamuhu alai, sun kasance suna da littattafai waɗanda cikinsu wannan littattafan maganganun Allah ne, kuma Allah za mu same shi mai gaskiya ne. Kusan ma sakamakon gaskiyar da Allah yake faɗi, duk abin da ya alƙawali cikin wannan littattafai ɗin sai da ya haƙaƙa, kuma yana nan ga haƙaƙa, ma'ana yana nan ga faruwa, duk alƙawalin da Allah ya yi yana faruwa. Kusan dai a taƙaice, babu waɗanda ba su tai akan Allah subhanahu wa ta'ala mai gaskiya ne. Amma bahasi a nan wurin mene ne? Bahasin da ya kamata mu yi dangane da abin da ya shahi gaskiya, kamar sauran bahasosin da suka wuce, muna son mu sani shin sifa ta gaskiya sifa ce ta zati koko sifa ce ta aiki? Wannan shine abin da muke son mu sani. To, wasu malamai sun tai akan cewa sifa ce ta zati, amma gaskiya abin sifa ce ta aiki. Ga dalili kuma, saboda wanda duk ya fahimci ta'arifin da aka yi ma sifofi na aiki da sifofi na zati, yana gane maganar gaskiya da ake cewa ta Allah sifa ce ta aiki. Saboda mi? Saboda baya yiwa a ce wane mai gaskiya ne. Kenan mun komo cikin misali daga ƙananan halittu. Baya yiwa in ce yau ga wane, yau ga malam wane, misali mai gaskiya ne. Me yasa zan ce mai gaskiya ne? Saboda ni akwai ni, ina ji maganganun da ya gayi, hannun ki gaskata abin da ke gayi. Amma da babu ni fa, yayi ta maganganu, yana ta wa'azi, za a ce wani yana faɗin gaskiya? Wa zai ce yana faɗin gaskiya? Kun ga kenan, dole ya kasance akwai wanda yake saurara maka, sannan ne za a ce wani mai gaskiya ne. Kamar kalmar zance da muka kawo kenan cikin sifofi na aiki wanda suka wuce jiya, misali. Kun ga kenan, a taƙaice da wannan dalili ɗin muna gane Allah subhanahu wata'ala mai zance ne, amma bayan yayi halittu waɗanda yake ma maganganu haske gaskata abin da yake gani saboda sakamakon alƙawalla da suke gani Allah subhanahu wataala yana cika musu. Wannan shine bahasi na farko dangane da abin da ya shahi gaskiya ta Allah subhanahu wataala. Sai bahasi na biyu, menene sakamako? Tambaya kenan, menene sakamakon wanda duk ya gaskata Allah, sannan menene sakamakon wanda ya ƙaryata Allah? Wannan ba sai yana iya zawa. Sai mu ce lalle akwai sakamako mai kyau ga wanda ya gaskata Allah, akwai kuma mummunan sakamako ga wanda ya ƙaryata Allah. Saboda mi mu sani cewa Allah subhanahu wataala ubangijin wannan halitta din gaba daya ya zamanto shine mai zancen da yayi zance saboda yazo da shari'a, kamar alqur'ani ga yanin cike yake da shari'o'i da hukunce-hukunce da tsari. Saboda mi? Saboda ya tarbiyanci halittu. Ita wannan tarbiya din kamar da muka sani bayiwa ne in har ya zamanto muna shakku ko da zato kadan, dan karamin zato dangane da litahi na Allah. Kenan kamar mu ƙaryata mu ce wani juz'i, har sai samu Allah wani wuri yake cewa waɗanda suke kafirta ma wani sashi na alqur'ani su gaskata wani sashi. A sakamako mi Allah ya ce ya musu tanadi, mummunan tanadi, dan bayiwa in aikata wani abu, in ki aikata wani abu na Allah, in raba, in gaskata wani bangare, in ki gaskata wani bangare, bayiwa, saboda kaman ka ƙaryata duka kenan. Wannan babban kuskure ne. Kenan Allah subhanahu wataala ya yi hani akan wannan. Shi yasa a nan wurin malaman mu suke cewa duk lokacin da mutum ya ƙaryata wata magana ta Allah ko da ɗaya ce, kamar ka ƙaryata duka ne, saboda ka samu shakku kan tarbiyyar da Allah subhanahu wataala yake son yayi ma al'umma gaba ɗaya. Wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba ga Allah subhanahu wataala, ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah gaba ɗayan shi ba a san shi da ƙarya ba, ba a san shi da rashin cika alƙawali ba. Allah mai cika alƙawali ne. In kuma kai baka gane haka nan ba, da yawa sun gane. Wani lokacin muna cewa rashin haƙurin mutane shi ke sa wasu ka gane su ba su samun gane haƙiƙanin cika alƙawali na Allah, saboda rashin haƙurinsu. Amma Allah mai kyakkyawan cika alƙawali ne. Wannan kusan za mu iya ce kaɗan daga cikin abin da ya shahi zancen gaskiya kenan na Allah subhanahu wataala. Kuma ba ya zo a cikin alƙur'ani mai tsarki, inda Allah yake cewa Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la raiba fihi. Sai yake cewa man asdaqu minallahi haditha. Allah shine wanda babu kowa sai shi kadai, kuma ran lahira duk zai hada mu. Wannan babu shakka cikin wannan. Sai yake cewa shin akwai wanda yahi Allah fadin gaskiya? Kaga babu shi. Shi yasa gaba ɗayan zancen Allah gaskiya ne. Wanda ya gaskata to zai samu sakamako, kamar da yake cewa wanda ya aiki na ƙwarai zai samu sakamako mai kyau, wanda kuma yayi aiki na banza zai samu sakamakon mummuna. Shine wannan a taƙaice abin da ya shahi gaskiya ta Allah. To idan muka zo kenan sabon fasili, sabon bahasi, shine abin da ya shahi sifofi na salbi wanda dole ka kore ma Allah subhanahu wataala su. A nan wurin muke cewa bayan mun fahimci akwai sifat na zati da fi'ili, to waɗannan sifat na zati da fi'ili din ana tabbatar da su ne ga Allah, saboda suna bayyana kamala, suna nuna mamu Allah mai kamala ne. Amma sifofi waɗanda suke na korewa, su dole ka kore ma Allah su. Saboda mi? Saboda kana jawo ma, idan ka tabbatar da su kenan, kana jawo ma Allah subhanahu wataala ko da wani abu ne kaɗan na ƙasa ko na tawaya ko na ragi ko na wani abu dai wanda baya da kyau ga Allah subhanahu wataala. Alhali Allah shine cikakken mai kamala, mai ba mutane ma kamala. Dan Allah shike ba mutane, shike ba dukkan halittu kamala. Shi yasa ma ke cewa laqad karramna bani Adam. Kenan duk sauran halittu ma ya dauke su da darajar su da komai su, shi yayi su, amma waye karrama? Ya karrama dan Adam. To Allah mai kamala shine ya karrama dan Adam. Wannan nan ne ma kake ƙara gane fifiko wanda Allah ya ba mutane. Saboda mai kamala mai abu shike badawa. Ba wanda bai da shi ba, kamar yadda mun sha bayanin shi, dalili na hankali kuma wanda dalili ne wanda ƴan falsafa suka yarda da shi, suke yawan ba da dalili, suke amfani da shi duk cikin dalilan su. Wanda suke cewa wanda bai da yaya zai bayar? To Allah kenan mun fahimci yana da sifofi kenan waɗanda ya kamata a tabbatar da su gare shi, akwai kuma sifofi waɗanda dole ka kore mishi. To yanzu bahasin mu kusan duk ya shahi sifofi waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya nisanta daga gare su. Tunda har ya zuwa yanzu mun ƙare wancan bahasi din. To sifa ta farko wadda zamu iya kawowa wadda dole mu kore ma Allah subhanahu wata'ala ita ce Allah subhanahu wata'ala bai da tarkibi. Da larabci suna cewa tarkibi wai ba murakkab bane, shi basit ne da istilahin ƴan falsafa. Basit suna nihin wanda wai bai da juz'i, ba kashi-kashi bane. Kamar yanzu ɗan Adam kashi-kashi ne, akwai kai, akwai hannuwa, akwai gaɓuɓuwa. Wannan shi ne suke cema wai murakkab. Alhali kalmar tarkibi kamar da suke cewa ta shahi duk abin da yake da jiki. Daman asalin matsalai ita ce mi, mu nuna Allah subhanahu wata'ala ba mai jiki ba ne. Allah bai da jiki. Ka kuma wanda dai bai da jiki ba yayyuwa ka nuna wani wuri wani ɓangare nashi, ba yayyuwa kuma ka nuna wani ɓangare wanda bai da jiki. Amma wanda ke da jiki kana iya cewa ga sashin wani ɓangare, ga sashi na wani ɓangare. Amma shi Allah subhanahu wata'ala ba haka yake ba. Saboda mi? Saboda yana jawo matsaloli kamar guda biyu haka wanda za mu ishara kansu. A matsayinsu kuma wanga abubuwan guda biyu za mu ishara a matsayinsu ne na dalili na nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ba tarkibi ba ne, shi basit ne. Ma'ana abu ne wanda bai da kashi-kashi na jiki ko na gaɓuɓuwa ko sauransu dai. Kamar yadda muke fahimtar halitta Allah subhanahu wata'ala ba haka yake ba. Kusan ma kuskuren da muke yi saboda muna ganin halittu wanda ke gaba gare mu duk ga su nan yadda suke mafi yawa jiki ne, alhali akwai wanda ba su da jiki, ba mu lura da su sosai. Yanzu kamar ruhi, kana ga gudun ina ruhin ka yake? Saboda shi abu ɗaya ne, kamar yadda suke cewa da Faransanci simple ne shi. Kenan abin da yake da wannan sauki din, yaya zaka cewa ga inda yake? Baka gudun inda yake ruhin mutum. Sai mutum ina ne ranka yake? Ba zai iya gudu ya ce ga wurin da yake ba, ga ko ina, ko ina yana nan. Hakanan mala'iku, hakanan kai hatta hankali. Wasu ce yana zuciyarka, wasu ce yana ƙwaƙwalwarka. To duk abubuwan da ba murakkab ba, to yana da wuya. Kusan ma ƴan falsafa suna cewa ba yayyuwa ka ce ga inda suke. To haka Allah yake, shi baya da jiki, shi yasa ba yayyuwa. Ran mutum ma a san yana tare da jikin mutum. Shi yasa wani lokacin magana iyakantar da shi ka ce yana da cikin gaba ɗaya jikin mutum. Wani ragi da Allah ya yi mashi sai ya raba shi da gangan jikin mutum. Amma sauran rayukawa, ko lokacin da mutum ya mutu ina ran shi yake tahiya? Baka iya gwada inda yake tahiya. Sai dai a ce yana tahiya wurin Allah subhanahu wata'ala. Ma'ana dai a takaice za mu zo da dalili wanda suke nuna cewa yaya Allah subhanahu wata'ala yake basit, ba murakkab ba. darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.